Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Ajili Torone tare da Baba Yakub Makeri. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Talata 23 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Jamhuriyar Niger ta bada sanarwar cewa tsohon ministan cikin gida, shugaban kungiyar PNDS tarayya, Bazoum Mohamed ya lashe zaben shugaban kasar shekarar 2021. Bayan haka za ku ji cewa Najeriya za ta karbi allurar rigakafin cutar coronavirus fiye da miliyan 4 domin yakar annobar da ke ci gaba da yaduwa a kasar. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru Batsari na tafi da rahoto na musamman. Sannan muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Baba Yakub Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yayin da majalisar dokokin Amurka ke tafka muhawara akan ceto tattalin arzikin kasar da annoba ta kasara, wani muhimmin batu da shugaban kasa Joe Biden ke matsa lamba a kai, wanda galibi 'yan jam'iyyarsa ta Democrat ke nema, shine karin albashi mafi kankanci na tarayya da ya tashi daga dala 7 da sen 25 zuwa dala 15 a duk sa'a guda kafin shekarar 2025. A jiya Litinin, 'yan raji daga jihohi 8 da gundumar Columbia sun yi taron gangami na neman a ƙara batun albashi mafi kankantan a cikin tallafin kusan dala triliyan 2 na tallafin annoba da Biden ya kai a majalisar dokoki domin farfado da tattalin arzikin ƙasar. Waɗanda suka shirya taron sun bayyana ƙarairar cewa a yi wa ma'aikata masu muhimmanci da aka bari suka ci gaba da aiki a lokacin annobar. Rabaran Dr. William J. Baba shi ne shugaban ƙungiyar ma'aikatan gyara gadoji, wata kungiyar tabbatar da adalci ga jama'a wacce ta bada gudunmawa wurin shirya taron. Ya ce kada a kira mu da muhimman ma'aikata, amma kuma ba ku ba mu muhimman abubuwa da muke bukata. Ya ce yanzu ne lokacin da ya kamata a yi mana muradin mu. A yau Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa cewa mace-mace da jikata fararen hula sun ragu da kashi 15 cikin 100 a bara, amma kuma lamarin ya sake tashi a cikin watanni 3 ƙarshen shekarar bayan tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar da ƙungiyar 'yan ta'addan Taliban wacce ta fara a cikin watan Satumba. A cikin rahotonsa na shekara akan asarar rayuka, hukumar bada taimako ta Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ya ce a maimakon taimakawa wurin kawar da cutarwa da ake yi wa fararen hula, sai wannan tattaunawa da ake ikirarin ta zaman lafiya ta yi kuma sanadiyar ƙara ingiza tashin hankali, lamarin da ya ƙara dagula al'amura. Hukumar bada taimakon ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutuwar fararen hula ya tashi da kashi 45 cikin 100 a cikin watanni 3 ƙarshen shekarar bara idan aka kwatanta da shekarar 2019. Adadin fararen hula da aka kashe su da waɗanda aka jikata a cikin watan Nuwamba ya zarce kowane watan Nuwamba tun daga lokacin da hukumar ta fara aikin tattara bayanai akan kashe-kashe a Afghanistan shekaru 12 da suka shuɗe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Amurka take shan fama da tsananin sanyi, kana take kuma kokarin yiwa sama da mutum miliyan 300 allurar rigakafin COVID-19, hukumar binciken magunguna ta Amurka ta fitar da wani sabon tsari wanda ya cire wata babbar bukata kafin tabbatar da rigakafi. Hukumar ta abinci ta sanar jiya Litinin cewa ba za a bukaci kamfanonin yin magungunan su yi gwajin rigakafi akan mutane da yawa kamar yadda aka saba, dubban mutane su kai kansu domin gwada maganin a kansu. Tana mai cewa yanzu wannan tsarin shine aka tabbatar wurin yaki da sabon nau'in coronavirus. Hukumar ta ce kamfanonin za su iya gwada ingancin rigakafin ta yadda aka saba gwajin rigakafin mura da ake yi a kowace shekara. A hali da ake ciki kuma da yammacin jiya Litinin ne kasar Mexico ta samu adadin farko na rigakafin COVID-19 daga kamfanin haraɗa magunguna na Rasha Sputnik V, da yawansa ya kai zubi 200,000. Ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard Casabon ya bayyana farin cikinsa ga shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda ya amince da aika rigakafin a filin saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa a Mexico tare da jakadan Rasha a Mexico Victor Coronelli, wanda ya yaba wa alaƙar ƙasashen biyu. Shugaban Mexico Andre Manuel Lopez Obrador ya kulla wata yarjejeniya da shugaban Rasha makonni 2 da suka shuɗe akan sayin zubin rigakafin miliyan 24 daga kamfanin na Sputnik domin yi wa mutum miliyan 12 allurar rigakafi. Mexico ta ƙaru da wasu ƙasashen Latin America kamar su Argentina da Bolivia da kuma Venezuela wurin tabbatar da rigakafin na ƙasar Rasha. A ƙarshe, Shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo Felix Tshisekedi ya yi kira ga ma'aikacin binciken kasar da ke Afirka ta Tsakiya da su zakulo waɗanda suka kashe jakadar Italiya Luca Attanasio da wasu mutane biyu a wani hari da aka kai kan ayarin motocin shirin samar da abinci na duniya a kasar. Da yammacin jiya Litinin, Tshisekedi ya yi Allah wadai da wannan mummunan harin a kusa da garin Goma da ke cikin lardin Kivu ta Arewa. Yana mai cewa dole ne a tabbatar da hukunci akan waɗanda suka aikata haka.
A gaida Babu Yakub Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar da kuka ji a farkon shirin, a ɗazu da maraice ne hukumar zaben jamhuriyar Niger ta fitar da kammalallen sakamakon zagaye na biyu na zaben da aka gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Alƙalummar hukumar sun yi nuni da cewa ɗan takarar jam'iyyar mai mulki Bazoum Mohamed ya doki abokin karawarsa Muhammad Usman sai dai tuni magoya bayan ɗan takarar na 'yan adawa suka yi watsi da wannan sakamakon saboda a cewarsu an tafka magudi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Monsieur Mohamed Bazoum, 2,501,000.
Shugaban hukumar zaben Niger Maître Issa Sonko kenan a ɗazu da marece a yayin ƙware-ƙwaren bikin da aka shirya a Palais de Congrès da nufin bayyana kammalallen sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar ta Niger. Mutane 4,484,572 ne suka kaɗa ƙuri'a a zaben na 21 ga watan Fabrairu. Kuma a cewar hukumar ta sani Bazoum Mohamed wanda ya sami ƙuri'u 2,501,459 shine ya lashe wannan zabe da kashi 55.75 daga cikin 100, yayin da Muhammad Usman ya samu ƙuri'u 1,985,736, wato kashi 45.25 na yawan ƙuri'un da aka kada.
Les suffrages exprimés valables s'élèvent à 4,497,195.
Tuni mukarraban dan takarar na jam'iyyar mai mulki suka bayyana farin ciki da samun wannan galaba. Alhaji Abubakar Sabo shine sakataren harkokin zaben PNDS tarayya.
Muna yi makin Niger godiya da sun kafa Alhaji Muhammad Bazoum wangarin jaye, sun ba shi dama rin jaye wajen da bita ne. Amma mu da mun ka san kowa ne Muhammad Bazoum, mun san in Allah ya yarda ƴan Niger suna komowa daidai-daidai. An yi campaign, kowa ya faɗi abinda na shari'ayi, amma in Allah ya yarda Niger guda ce, kuma muna duwar muka yi ƴan Niger su zan daidai-daidai.
Sai dai ana gabda bayyana wannan sakamako. Yan adawa sun buƙaci hukumar zaɓe ta dakatar da fitar da sakamakon saboda a cewarsu akwai alamun magudi tattare da alƙaluman da ta riga ta fitar. Dr. Sani Abdu shine kakakin kwamitin yakin zaben ɗan takarar ƴan Hamayya Muhammad Usman.
Zaben nan yana tare da kulakulai da yawa. Kulakulai wa'annan an same su mafi yawansu a jihar Tawa, a jihar Agadez, kuma arewacin jihar Maradi. Na ɗaya dai akwai PV wanda da ji alga an yi shi, sai an bari an hito daga mazaɓa, sai a ɗauke wannan PV wanda aka hito da shi daga mazaɓa a sa wanda ake so. Na biyu, mahi yawan delegatinmu wajen Tawa, wajen Agadez da arewacin Maradi, an hana su su shiga wurin inda ake zaɓe. Wa'ansu kuma an tilasta musu dole sai sun yi sinye bisa wannan PV. Akwai wuri da yawa inda ba a ma yi zaben ba, tahiya ne aka yi cikin daji, aka je aka ciccika takardu aka sa cikin irin.
Fitar da wannan sanarwa ke da wuya. Wasu matasa suka fantsama a titunan birnin Yamai suna kone-kone tare da rera taken jam'iyyar RDR Canji, suna masu nuna rashin gamsuwa da wannan sakamako, duk kuwa da cewa a lokacin barkewar wannan tarzoma hukumar zaben bata kammala aikin tantance alƙaluman da suka rage ba. An da ya ɗauki lokaci mai tsawo ana ba ta kashi tsakanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da waɗannan matasa a da gefe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, dangane da zaben na tattauna da wasu 'yan Niger da ke nan ƙasar Amurka ɓangaren 'yan adawa, muna tare da Madam Fahad Amina da kuma Alhaji Musa Barmo na jam'iyyar PNDS tarayya, dukkaninsu daga jihar New York da ke nan ƙasar Amurka. Ga abin da suke cewa.
Mu babu da wani sabon shugaban ƙasa in ba Mamman Usman ba. Ba a yi zaɓe ba Niger. Ba a yi ba zaɓe Niger tun da zaɓe aya ta 47 na kundin tsarin mulkin Niger ya ce dan kasa kadai dan kasa na asali kadai ya cancanta ya kai zabe kenan tunan mu bamu yadda ma da zama na dan kasa da dan asali na Bazoum Mohamed ba kenan dan takarar mu guda ne shine Mamman Usman inda akwai demokradiya Niger mutanen da suke kaso yau nawa ne dan sun yi magana sun ba waɗansu mutane bisa WhatsApp kadai suke magana a hidda su aiki waɗansu mutane bisa WhatsApp kadai suke magana a zo a kama su a liƙe su ɗan society civil da mutane babu demokradiya Niger
to yanzu haka me kuke so ku a matsayin ku ɗan adawa da ke kasashen waje muke so gani
mu muna son mu gani Niger demokradiya an yare ni da demokrasiya Niger kuma mun yi imani da Allah babu wanda zai zo ya samu na demokrasiya Niger sai mu ɗan Niger kenan duk ɗan Niger inda kake zaman duniya ka sani da Niger tana da yaka alhaki
to Hajiya Amina Fahad kenan to muna tanda bako Malam Musa dake jihar New York Malam Musa zaki bamu albarkacin bakin ka akan wannan zaben da yaka
ina ma Allah mai komai mai godiya da wannan zabe da an ka matsayi na Malam Barmu Musa Kaura Illela dake nan Amurka kuma shugaban PNDS tarayya dake kasar Amurka na yi Allah godiya da an kai wannan zabe lafiya Niger a kare lafiya kuma ina fatan Allah ya ci da kasar mu gaba ina kira da ƴan uwata ƴan Niger su kasance ba mu da ta kasar ta huce Niger ma akan mu mu ba sabon shugaban kasa goyen bayan shi ka canji a cikin kasar mu kuma ina kira da ƴan diaspora dake nan kasashen duniya gaba daya mu ɗan diaspora ya kamata mu haɗa kanmu mu ma mu kawo canjin da za a kawo wa mutai tare da ƴan canji wanda zai kawo wa zaman Niger ƙasar mu ta zamanto kwanciyar hankali insha Allah
to Malam Musa wani kira gare ka yanzu haka ga ƴan adawa waɗanda ba su yi nasara ba a wannan zaben
ina kira da ƴan adawa su ɗauki su sa kishin ƙasarsu ta Niger fiye da komai shi Niger ƙasar mu ta Niger kashi 99 musulmi na muke kuma shi iko na Allah ne duk dan Niger duk wani musulmi ya tabbata iko Allah ka bada iko da wanda ya so da kuma lokacin da ya so ya kamata ina kira da ƴan uwan ƴan adawa da su dawo mu ci hannan tare mu ci da kasar mu tare mu komi tare
yanzu kuma bari mu leƙa makwabcin Najeriya inda kwamitin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don yaƙi da annobar cutar corona ya ce nan ba da jimawa ba ƙasar za ta karɓi allurar rigakafin miliyan 4 na safin farko ga Hawa Umar da ƙarin bayani
Shugaban kwamitin kuma sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha ne ya bayyana hakan a wani taron tattaunawa na ƙasa da aka gudanar a Abuja inda ya bayyana cewa za a dauki dukkan matakan da suka dace na shigowa da kuma rarraba allurar a kowane yanki da suka hada da wayar da kan jama'a ba da horo da yadda za a adana allurar da sauransu Boss Mustapha ya kara da cewa hukumar da ke tantance ingantaccen abinci da magunguna NAFDAC tare da hukumar gudanarwa ta ƙasa sun amince tare da ba da izinin amfani da allurar rigakafin ta AstraZeneca COVID-19 masu sharhi kan lamuran yau da kullun Bashir Baba da Aminu Dahiru sun bayyana ra'ayinsu kan lamarin
ita wannan allura ta rigakafi mun lura a waɗansu gurare a faɗin duniya wasu suna kururuwa da ita cewa tana da illa irin tata to amma shi Boss Mustapha ya fito ya ce a nau'in AstraZeneca na ita wannan allurar rigakafi in ta yi ma wani dan Najeriya illa to gwamnati ke da alhaki saboda haka sai mu sa ido mu ga abin da zai biyo baya amma dai duk da haka nan wannan allura ta rigakafi har kimanin miliyan 4 da gwamnatin tarayya za ta karba nan ba da dewa kamata yi a fara da manyan jami'an gwamnati ciki ko har da shi shugaba Buhari da kuma sakataren gwamnatin Boss Mustapha da sauran ministoci da manyan jami'an gwamnati a ba da lokaci a gani menene zai faru da su sannan a kai ga sauran ƴan Najeriya
tuni ya kamata mu a ce wannan rigakafin ta fara zuwa Najeriya an fara amfani da ita. To akwai wani babban kuma kalubale da ke gaban ita kanta gwamnati da kuma hukumar da ke aiki domin ganin an dakile wannan annoba da kuma hukumar nan da ake dorawa alhakin wayar da kan al'umma su miƙe tsaye wajen fahimtar da al'umma su fahimci wannan allurar rigakafin. To wannan zai tasiri kuma zai taimaka al'ummar ƙasa su karɓe ta su kuma yi na'am da ita har su amince a yi musun.
Kamar Sa'idu Sambo kaftan tunda muna amfani da takunkumi tare da duniya mun yi amfani da sabulun wanke hannu tare sannan kuma mun yi amfani da bada tazara tare, kuma an mana kulle duk duniya tare, duk abin da aka yi akan harkar cutar corona duk tare muka yi duk duniya iri daya. Ya kamata a ce alluran da ake amfani da shi, kamfanonin da su yi wannan alluran da kuma alluran da ake amfani da iri daya, komai daya za a yi a duniya, saboda gujewa shakkun da mutanen Afirka suke akan wannan alluran bisa wasu bidiyo da suke yawo a kafafen yaɗa labarai musamman daga Turai, wanda suke gwada ƴan Afirka su gujewa alluran da aka nuna corona, domin ana zargin akwai ciwo a ciki.
Shin ƴan Najeriya za su yarda da alluran rigakafin cutar corona?
Mubarak Awwal Isa, ba ya wani yiwuwa a ce ka yarda kawai daga zuwa bisin na wani COVID-19 kawai ka bada hannu a daba maka wannan allura. Ni ba zan yarda kawai a zo a mun wani bisin na COVID-19 ba.
Ni dai gaskiya ba zan yarda a fara wannan gwajin allura a kaina ba, ban shirya sai da raina ba.
Aisha Limatu Abdulrahman, na amince na yarda a yi mana rigakafin COVID-19 saboda ina ganin shi ne zai kawo sauki a cikin wannan annoba da muke fama da ita.
Idan za a iya tunawa, ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta buƙaci kuɗi kimanin naira biliyan 400 ne don kaddamar da allurar rigakafin cutar corona. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman kan batun yin sulhu tsakanin hukumomin Najeriya da 'yan bindiga, lamarin da ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a.
Bisa ga dukkan alamu dai, batun neman yin sulhu a tsakanin hukumomin Najeriya da 'yan bindiga da suka ja daga a daji suna sace mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan Najeriya. A yanzu dai a iya cewa bayanai na ƙara fitowa fili akan wasu abubuwa da waɗannan 'yan bindiga ke kafa hujja da su wajen aikata waɗannan miyagun laifuffuka. A yanzu dai jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya ita ce kan gaba wajen fama da wannan matsala ta masu garkuwa da mutanen, biyo bayan yin garkuwa da fasinjan bus waɗanda suka samu 'yanci a ranar Lahadin nan da ta gabata, bayan share sama da mako guda a hannun 'yan bindigar da kuma 'yan makarantar kwalejin kimiyya ta garin Kagara da a yanzu haka suke hannun 'yan bindigar. Shahararren malamin nan na Kaduna Dr. Ahmed Abubakar Gumi da ya shigo jihar Niger ya kuma gana da wasu 'yan bindigar a dajin Dutsen Magaji a ƙarƙashin jagorancin shugabansu da ake kira Dogo Gede, ya bayyana abin da suka tattauna a dajin.
To alhamdulillah mun samu ganin su kuma tare da jami'i ma na hukuma mun zauna da su mun tattauna mun ji kokensu kuma mun ba su shawarorin da ya kamata ba su shawara, na ganin cewa an samu zaman lafiya kasan nan kuma sun amince. To muna fata dai abun nan ya daure insha Allah.
Menene manyan matsalolin su da suka fada a nan jihar Niger?
Matsalolin su ko ina muka je daya ce cewa jami'an tsaro na shiga wurin neman 'yan ta'addar da aka sani sai ta kashe mutanen da ba su ji suka gani ba. Sannan kuma in sun shiga gari akwai 'yan sakai ko kuwa 'yan banga wanda suke fada da su, kuma sai suka nuna kamar gwamnati na goyon bayan 'yan sakai, za su ce za a kashe bafillace 100, ba za a ji ma a labaru ba kamar ku ƴan bakwa reporting, amma in su suka yi rama to za a cika duniya da cewa gashi nan sun yi kisa, da kuma dai abubuwa gashi nan suna cikin daji, babu wani abu, ba makarantu, ba asibiti, ba wani abu dai da ake ba su nasu kaso cikin wato kuɗin hukuma, yana daga cikin korafin su.
Amma yanzu kun ba su tabbaci za a yi ne ko kuma menene matsayar ku?
Na wannan karan da tunda yake mun je da jami'an hukuma gwamnati su da kansu sun ji da bakin su kuma sun yi musu bayani cewa yanzu sun lura da wannan al'amarin kuma za a yi dauki matakai, saboda haka mun farin ciki kwarai da gaske, domin wannan sha'anin tsaro dole kowa da kowa sai ya kawo nashi gudunmuwa. To tunda gwamnati ta yarda za ta shiga cikin wannan al'amarin ta taimaka musu, to muna ganin insha Allah wannan abun wannan karo zai kyau. Akwai na cikin su wani saurayi ya ba mu sha'awa kwarai da gaske, domin da nashi jawabi kowa sai da ya tafa mishi. Wannan saurayin ya ce to gaskiya fa an ce kamar da ake cewa ne in rana da me sata to ita ma da dawa tana da wari, haka yayi ya ce haka, ya ce to in dai har muna son mu ma amuna afuwa a sassake mu, to ai mu ma ya kamata mutanen da aka yi garkuwa da su a yanzu dukkan su gaba daya ya kamata a bi a sake su, suma wanda yake ko suma sun yi marhaban da wannan abun, muna ganin muna kiran gwamnati da jami'an tsaro don Allah mun jawo hankalin wannan mutanen su ma suna da mutane tsare tare da soja da yan sanda da sojoji don Allah abi a sake musu su ma su sake wannan mutane in an yi haka insha Allah za su samu zaman lafiya abinda muka sani da su in sun ce za su yi abu kuma suka takabi su ta manyan su da kuma addini za su yi domin kowa ya san bafullaci da kunya yana jin kunya in yi magana kuma ya warware ta to don Allah yanzu abun ya rage a hukuma kuma muke so su cika wannan alƙawarin da suka ɗauka kuma su ba mu haɗin kai
to a wannan daji na dutsen magajin wasu daga cikin yan bindigar sun bayyana dalilin su na ɗaukar makamai
muna neman gwamnati ya taimaka yawa Allah yawa annabi ya ban mu dawo ƙauyukan mu mu yi noma domin muna cikin dutsen magaji da kaka muka ga mutane suka zo suka kona muna gidajen mu dawa wanda kai masaran shi da shinkawan shi duk an kone an ce muna barayi kuma hatta mu manoma ne tsakani da Allah ni na aka yi ni cikin dutsen magaji kuma ni ba kambarin dutsen magaji ne kuma na aka yi ni to saboda haka muna neman gwamnati don Allah da annabi ya taimaka ya ban mu dawo mu gyara marigar lokar da mu na Java ya taimaka ya hakuri ya ban mu dawo mu noma
ranka ya dade komi muka sawata da mangwar kana sana'a za a ce barayi kai taimaka yana a cikin kwatangwar lokar gamen din mariga mu manoma ne mun yi noma an kona shi an kwashe mu tabarmin masallaci an kashe mu mutar sannan mun ji an hana mu gurin zama dole mu ko ala tilas ma nan bayan kwana uku ba ina jihar Kaduna ina neman abin mu kuma gode ma Allah da Allah ya kawo ga lokaci kuma muna farin ciki
a yanzu haka mu matsalan da ke muke da shi nan dutsen magaji ba wai mutanen daji suka kore mu ba ma'aikata su suka kore mu kuma su suka kona mana gidaje da suka kona mana gidaje a kwanaki na hito nazo na hita naje na sau kayan sana'a nazo zan mutu nan sai wani dan sanda ya tare ni suka kama ni basu sako ni ba sai da sai abinda suka ci mani sai da suka ci mani naira 30 suka ci mani kuma na gane shi wurin ga ya kallo ni mun hada ido sai ya kauda fuska to da ya kauda fuska ya mashi ban wurin ya koma cikin mota ya zauna
abinda yake faruwa tun harko to kaga sana'an da nake yi da trader noma kiyo kuma duk ko wanda ya sani ne ya ji wannan bayanin sai ya tabbatar da haka sadda aka yi man abun nan wallahi ni ban da niyan in shuta mauni kuma kowa ya san ni a sannan dai ko ganin nai ana shuta mauni sai raina ya bashi sai anka dai anka fada masu sai ni basu anka ce ai mu barayi ne kaza kaza sai anka zo kawai bamu ma san da ma kawai ran nan muka ji babura da motocin ma'aikata anka zo har cikin gida ana isowa anka kunna ma duk dakunan gidajen mota
Malam Buba Garba dan kabilar Fulani ne kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum a Najeriya ya ce ko shakka babu kabilar Fulani na cikin wani yanayi na hadari a yau da ke bukatar ganin gwamnonin arewacin Najeriya sun dauki mataki cikin hanzari
a sakamakon haka yana da kyau gwamnonin arewa su zauna teburin shawara tsakanin su na gwamnonin arewa su ga cewa wace hanya za su bi na ganin cewa sun damu Fulani nan da mutuncin su a arewacin kasar nan
to gwamnatin jihar Niger mai fama da wannan yan bindiga Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce tabbas akwai matsala domin kuwa makiyayan ba su samu kulawar gwamnati ba kamar yadda ya kamata
sauran kasashen duniya mafi yawan su ma sun samu kansu cikin hali amma a yau sun gyara muna son makiyaya ma yanzu gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin jihohi a zauna a dubi makiyaya a kula da su a taimaka musu su karfafa sana'ar su zauna waje guda ƴaƴan su je makaranta duk abinda mutane ke samu na fitar rayuwar su kuma a yi musu su bar yawo shine kawai zai ba mu zaman lafiya saboda haka a gaskiya ni a ga ina ga makiyaya ba a kyauta musu ba ya kamata a fara kula da su su ma su dadin rayuwa su ji dadin sana'ar da suke wannan shine kawai zai ba mu zaman lafiya
a yanzu dai ƴan Najeriya da dama sun shiga addu'o'i na musamman tare da cike da fatan ganin an samu maslaha akan wannan al'amari da ke matukar tayar da hankalin jama'a Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha yanzu kuma ga shiri na gaba
wasanni a takaice
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Super League ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar, inda Sale Sporting Club ta Yamaite ɗaya-ɗaya da Fanta Sojojin Yamai, sai kuma Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta ɗaya-ɗaya da AS Douane. Olympic Football Club ta yi banza da banza da GS Adratatawa, Racing ta Bukoki Yamai ta sha kashi a Yamai banza da ɗaya a hannun Sport Zandar. A jadawalin wasannin Super League na kwallon kafa na jamhuriyar Nijar, ta farko dai ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 25, ta biyu AS Douane da maki 22, ta uku AS Nigelaka da maki 20, ta hudu AS Garde Nationale du Niger da maki 20, ta biyar Sport Zandar da maki 18, ta shida ita ce Zangorzo ta Mar da maki 16, ta bakwai AS Fan da maki 14, ta takwas Sale Sporting Club da maki 13, ta tara AS Police da maki 12, ta goma Olympic da maki 12, ta 11 Racing da maki 12, sai ta 12 Irana ta Arlet da maki 12, ta 13 GS Adar da maki 11, ta 14 AS Sony Deb da maki 9. Idan muka leka a kasashen Turai kuwa, yanzu haka ana can ana dabsawa a wasannin kwallon kafa na club inda su kasance zakaru a kasashen su na Champions League na nahiyar Turai. Lazio de Rome ta kasar Italia tana karbar bakuncin Bayern Munich ta kasar Jamus da ke rike da wannan kofi, sai Atletico de Madrid da ke karbar bakuncin Chelsea ta kasar Ingila. Haka zalika an yi kwantan wasa a dazu-dazun nan na mako na 18 na Premier League na kwallon kafa na kasar Ingila, inda Leeds United da ke matsayi ta 12 ta karbi bakuncin Southampton da ke matsayi na 14 a teburin Premier na Ingila na kwallon kafa. Kusancewa a ranar gobe Laraba, idan Allah ya kai mu a ci gaba da wasannin na Champions League na nahiyar Turai, Atalanta da Bergamo ta kasar Italia za ta karbi bakuncin Real Madrid ta kasar Spain, sai Borussia Mönchengladbach ta kasar Jamus da za ta karbi bakuncin Manchester City ta kasar Ingila. Haka zalika ranar gobe za a yi kwantan wasan La Liga na kasar Spain tsakanin FC Barcelona da ke matsayi na hudu a teburin La Liga da Elche da ke matsayin ta 18 yanzu haka. A wasannin tennis, idan muka kewaya a Australia a birnin Adelaide, Mladenovic a kasar Faransa da ke matsayin ta 51 a wasannin kwallon hannu na tennis a shakashi a hannun Jill Teichmann yar kasar Switzerland da ke matsayin ta 61 a duniya, wadda ta karkare ta da ci 6-2, 7-6. Tuni dai ita ma ta kwararta yar kasar Faransa Carolina Garcia ta shakashi kuma ta yi waje Rod a wannan wasanni na kwambalar ta kwallon hannu ta Adelaide da tennis da ke wakana kasar Australia. Har yanzu dai a wasannin na tennis, Luka Pui dan kasar Faransa, wanda ya juma yana jiyar raunin da ya ji a kafadarsa, ana iya cewa ya shigo da kafar hagun a kwambalar wasannin tennis din da ake yi a Montpellier kasar Faransa, inda Benjamin Bonzi ya lakade shi da 7-6, 6-2. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman bako, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yayin da majalisar dokokin Amurka ke tafka mahawara akan ceto tattalin arzikin kasar da annoba ta kassara, wani muhimmin batu da shugaban kasa Joe Biden ke matsa lamba a kai, wanda galibi 'yan jam'iyyarsa ta Democrat suke bukata, shine karin albashi mafi kankanci na tarayya da ya tashi daga $7.25 zuwa $10.15 a duk sa'a guda kafin shekarar 2025. A yau Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa cewa mace-mace da jikata fararen hula sun ragu da kashi 15 cikin 100 a bara, amma kuma lamarin ya sake tashi a cikin watanni ukun ƙarshen shekarar bayan tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar da ƙungiyar 'yan ta'addan Taliban wacce ta fara a cikin watan Satumba. A cikin rahotonsa na shekara akan asarar rayuka.
To masu sauraro, baki da abin da sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Jiri ne da Kreshin da ta hada mana sauti da ma injin namu na yanzu, ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar, nake cewa huta lafiya daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC.